العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد شابير قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه للثلاثين دبير wanda tai daidai da 12 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya zamu tashi sabon darasi a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani a cikin suratul tauba wanda muke yi a wannan masallaci na alfuqan a cikin wannan wata na ramadan mai albarka zamu tashi insha Allah aya ta 74 kafin mu amsa tambayoyin jiya akwai tambaya daya da aka tambaya jiya nace zan bincika akan sabani tsakanin riwaya guda biyu ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin hadisin abdullahi ibn umar da hadisin unaisatu bintu hubayb wanda imam an-nasa'i da ibn khuzaimah da sauransu suka ruwaito hadisin abdullahi ibn umar kamar yanda muka sani shine wanda yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilayl bilal yana kiran sallah da tsakar dare fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum hasse ibn ummi maktum amr ibn ummi maktum hasse idan shine yayi kiran sallah wa kana rajulan darira mutun ne makahu la yu'adhdhin hatta yuqala lahu asbahta asbahta baya kiran sallah hasse an ce masa gari ya waye gari ya waye ita kuma hadisin unaisa tace kana ibn ummi maktum yu'adhdhin bilayl wa kana bilal yu'adhdhin idha qi'a wa kana bilal yu'adhdhin idha tala al-fajr aw kama qala wanda dai hadisin ya nuna akwai sabani wanda yana cewa bilal shine yake kiran sallah da daddare ibn ummi maktum yake kiran sallah idan al-fajr yake to hadisin Unaisa wanda Unaisa dinnan sahabiya ce duk da yake ba da daddiyar sahabiya ba ta yi hajji ban kwana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Basriya ce ta zauna a Basra ita tace Ibn Ummu Maktum shine yake kira sallah da daddare shi kuma Bilal shine idan alfijir ya fito yake kiran sallah saboda haka zahiri akwai sabani tsakanin waɗannan hadisai a takaice duk da yake zan yi cikakken bayani ga shi wanda ya wannan tambayar da alama dalibin ilimi ne amma a takaice akwai maslaki akwai tafarki guda uku na malamai akan wannan hadisi tafarki na farko shine tarjihi sirrin jayar da hadisin Abdullahi dan Umar cewar Bilal shine yake kiran sallah da daddare Ibn Ummi Maktum yake kiran sallah idan alfijir ya keto kuma suka ce wannan riwaya ta hadisin Unaisa ta bint Hubayb bin Yasaf hadisi ne wanda yake marjuhi shine marar rinjaye yayi rikice mata maqlub ne kamar yanda jiya nake ishara gare shi kan cewa wannan yana daga cikin nau'in hadisi maqlub wannan shine maslakin Abu Umar ibn Abdul Bar haka dalika al-Imam an-Nawawi kuma Mizzi shima akan haka ya tafi al-Imam al-Mizzi ne malamin hadisi malamun rijal mai tahdibul kamal yace wannan riwayar wannan hadisi ne maqlub ya kallaba a gare shi wajen tafsil za ku ji bayani maslaki na biyu shine na shi ibn khuzaimah da almajirin sa abu hatim ibn hibban ibn khuzaimah da ya ruwaito wannan hadisin yace wani wanda bai san ilimin hadisi ba zai ce waɗannan hadisan sun ci karo da juna yace babu karo da juna wato suna yin kama kama suke tsakanin Bilal da Amr ibn Ummi Maktum wata ran Bilal shine zai kiran sallah da daddare wata ran ibn Ummi Maktum shine zai kiran sallah da asuba saboda haka kowa yayi riwayar abin da ya gani amma wannan abin nan akwai iskal a cikin wannan ko tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kiran sallan Bilal shine alama na cewa a ci asha to sai za a rikita mutane a sa wataran Bilal ya da asuba wataran kuma ya da daddare kiran sallan sa bai zaman to alama na a ce a shabi kenan saboda haka akwai iskali a cikin wannan jami'i amma az-zahir ibnu khuzaima da ibnu hibban haka suka tafi maslaki na uku shine na abdiya al-maqdisi sahibul mukhtara shine yace abu ne ya faru mataki mataki farkon mataki bilal shine kada yake kiran sallah har ya kawo riwayar wannan matar ta al-ansar wadda take gidanta yafi kowanne bene mai tsawo a madina wanda yake hawa kan soranta yana zaune daga yaga al-fijr yake to sai ya kiran sallah daga baya sai aka hada shi da ibnu ummi maktum sai aka ce shi bilal ya rinka kiran sallah da daddare shi kuma ibnu ummi maktum tunda makaho ne sai a ce masa al-fijr ya fito sai ya tashi ya kiran sallah daga baya saboda wannan mushkila tasa sai aka canza sai aka sanya ibnu ummi maktum afwan bilal sai yake aka sa ibnu ummi maktum ya kiran sallah da daddare bilal yake kiran sallah idan al-fijr ya keto to saboda akwai riwaya da tun nuna cewa shi bilal kana fi basarihi shay akwai dan rauni a cikin ganin sa wataƙila wata ran yayi kiran sallah ba daidai lokaci ba saboda haka sai aka canza sai aka sanya bilal yake kiran sallah da daddare ibnu ummi maktum yake taqlidi da idan mutane sun ce masa gari ya waye sai ya tashi ya kiran sallah akwai riwayoyi da suka ishara akan wannan amma riwayoyin akwai magana akan su to yanzu zamu dawo zuwa sina al-hadithiyya kun ga waɗanda suka ce hadisin bilal shine yake kiran sallah da daddare ibnu ummi maktum yake kiran sallah idan al-fijr ya fito shine riwayar abdullah ibn umar da hadisin abdullah ibn mas'ud ya ruwaito cewa kada kiran sallan bilal ya hana ɗayan ku daga cin abinci domin bilal yana kiran sallah ne liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum dan ya dawo da mai tafiya mai tsayuwar dare ya dawo ya sahur sannan kuma mai bacci ya tashi shi da hadisin samurata bin jundub shi ma hadisi ne sahih yana cikin sahih muslim cewa kada la yamna anna ahadakum adhanu bilal wala hadha albayad min sahurihi fa laysa alfajr an yaqula hakadha walakin hakadha yace kada kiran sallan bilal da kuma alfijir da yake fitowa haske da yake fitowa tsakiyar sama ya hana ɗayan ku daga yin sahur din sa kaga wannan ya nuna kiran sallan bilal da daddare ne hadisin samurata bin jundub haka zalika hadisin aisha binti ummul mu'minin amma hadisin aisha an yi sabani akan sa amma sahihiyar riwaya wadda tace riwayar ubaydullah ibn umar al-umari al-mukabbar daga al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq daga aisha kwatan kwacin hadisin abdullah dan umar saboda kun ga hadisai na sahabbai guda uku na sahabbai guda hudu hadisai na sahabbai guda hudu da ibnu umar da ibnu mas'ud da aisha da samurata bin jundub duk akan cewa bilal da daddare yake kiran sallah kuma ibnu ummi maktum shine yake kiran sallah in alfijir yake to to alal aks shine hadisin unaysa kuma hadisin unaysa din nan shi kansa an yi sabani akan sa domin hadisin unaysa wanda muka fade shi haka wanda an-nasa'i ya ruwaito da ibnu khuzaima shine riwayar husaim ibn bashir al-wasiti daga mansur ibn zadan daga khubayb ibn abdurrahman daga ita unaysa bint khubayb ibn yasar wadda gwaggon sa ce gwaggon shi khubayb ne to an yi sabani akan khubayb domin shu'ba da ya tashi ruwaito wannan hadisin sai ya ruwaito shi kamar yanda husaim ya ruwaito ta fuskar wadansu daliban shu'ba amma waɗansu waɗanda suke su ne suka fi zama tare da Shu'ba irin su Muhammad ibn Ja'far Gundur da Abul Walid al-Tayalisi da Rauh ibn Ubada da Amr ibn Marzuq dukkaninsu sai suka ruwaito cewa Shu'ba yana shakka shin Bilal ne yake kiran sallah da daddare ko ibn Ummi Maktum saboda haka shi kansa wannan hadisin na Unaysa akwai shakka a kansa wanda shi ne yasa Bukhari da Muslim ba su ruwaito shi ba to kun ga hadisin da yake akwai shakka akan sa ba zaka zo ka ci karo da shi da hadisin arba'atun min as-sahaba sahabbai guda hudu wanda ba su saba ba kuma dukkan su hadisan su imma bukhari da muslim sun fitar da shi ko muslim kada ya fitar da shi domin hadisin ibnu umar yana cikin bukhari da muslim hadisin ibnu mas'ud kadhalik da hadisin aisha hadisin samurata bin jundub ne yake cikin muslim baya cikin bukhari to say Ibn Khuzaima ya ce to ai Aisha ita ma an ruwaito har tana cewa Ibn Umar yayi kuskure ya shine yayi qalb to amma wannan riwayar da Aisha ta ruwaito akwai illa a cikin ta riwayar Abdul Aziz Ibn Muhammad ad-Darawardi an Hisham Ibn Urwa an Urwa an Aisha shuka Abdul Aziz Ibn Muhammad ad-Darawardi yana da idan ya kadaita da hadisi za a ce hasanul hadith amma ya kadaita da hadisi daga wanda yake bijimin riwaya Hisham Ibn Urwa me yasa Malik bai ruwaito wannan hadisin ba me yasa Yahya ibn Sa'id al-Qattan bai ruwaito wannan hadisin ba da Hammad ibn Abi Hammad ibn Usama Abu Usama wanda suka shahara da karatu wajen Hisham ibn Urwa duk ba su ruwaito ba sai Abdul Aziz ad-Darawardi dan haka Imam al-Baihaqi yace wannan hadisin na Aisha غير محفوظ ba abu ne wanda yake amintacce ba ba a kiyaye shi ba haka zalika an ruwaito daga Aisha daga riwayar Abu Ishaq as-Sabi'i an Yazid ibn al-Aswad an Aisha wanda shi ma wannan riwayar tana da illa Abu Ishaq as-Sabi'i mudallis ne ya ruwaito shi bil anana yace an Yazid ibn an al-Aswad ibn Yazid saboda haka malaman hadisi ba su karbi wannan riwayar ta sa ba saboda haka sahihin magana shine Aisha ta riwayar ta amintacce ita ce wadda ta yi muwafaqa da Ibn Umar da sauransu saboda haka maslakin Ibn Abdul Bar da yace wannan hadisin maqlub ne shine mafi karfi akan wannan hadisin dan haka hadisin Unaisa na biyu din da aka kawo qalb aka yi masa musamman ganin kan cewar shi kansa Shu'ba da ya ruwaito hadisin yana shakka tare da cewa ya Mansur Ibn Zazan malamin sani amma Mansur Ibn Zazan da ya ruwaito daga Khubayb Bukhari bai fitar da hadisin sa ba daga Khubayb amma ya fitar da hadisin Shu'ba daga Khubayb wanda yake nuna cewar Bukhari da Muslim sun fi amincewa da riwayar Shu'ba an Khubayb bisa riwayar Mansur ibn Zazan an Khubayb wanda ɗaya daga cikin abinda zai rinjayar da riwayar Shu'ba ne akan riwayar Mansur ibn Zazan wanda yake nuna kuma riwayar Shu'ba al-mahfuz cewa bishak shakka akai saboda wannan illar shi yasa in kaga Bukhari bai fitar da hadisi ba bayan zahirin sa kamar za ka ga alama ya cika sharadin sa in kaga Bukhari bai fitar da hadisi ba to akwai illa wanda sai ka bi wannan shine ainihin wato ilmu ilalil hadith wanda shine za ka ga hadisi guda daya zaka shine zaka mamakin wato zaka girmama wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tsare ta kaga hadisi ne guda daya riwaya ce guda daya amma yanda suka jinjina ta kafin su sake littafin su so raka ba wani abu ne yasa Bukhari da Muslim suka kewaye ba su kawo wannan hadisin ba saboda wannan illa kuma dan wannan bayanin daliban ilimi musamman shi wanda yayi wannan tambayar la Allah yana da itla akan ilalul hadith zai fahimci zai yi sha'awar yaya irin su Bukhari da Muslim suka yi zaben hadisan su wajen riwayar su saboda haka as-sahi wannan riwaya da Ibn Khuzaimah ya kawo duk da ya inganta ta da haka Ibn Hibban shi ma ya inganta ta da Sheikh Al-Albani duk da shi ma ya inganta ta amma riwaya ce wadda take akwai illa a cikin ta saboda haka sahihin magana shine abinda Ibn Abdul Bar da kuma Al-Hafiz Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi suka tafi akai na kan cewa wannan riwaya ce wadda take maqluba kuma as-sahih shine abin da yake a cikin sauran hadisai na sahabbai dinnan da muka ambata guda hudu cewa Bilal shine yake kiran sallah da daddare Ibn Ummi Maktum shine yake kiran sallah bayan al-fajr yake to wallahu ta'ala a'lam sai tambayoyin yau game da zakka shin zakka ta wajaba ga ma'aikaci dan albashi wanda yake ta ajiye kudin sa suna karuwa har suka kai nisabi ko kuma account din ajiyar sa na pension dake hannun gwamnati ya kai nisabi so abubuwa guda biyu ne dan albashi da yake ajiya da dan pension saboda ka tambaya biyu ce na farko dan albashi a bisa sahihin magana abinda yake zuwa masa na albashi maul almalul mustafadi kuma abinda lajnar zakka ta malaman wannan zamani suka yi suka rinjayar shine cewar dan albashi zai rinka idan albashinsa ya rinka tara shi har ya kai nisabi in ya kai shekara zai fitar masa da zakka ba daga an bashi albashi ne zai fitar da zakkarsa ba wanda yake shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai daga cikin su akwai doctor Sheikh Yusuf Al-Qardawi cewa in dan albashi aka bashi albashinsa to daga an bashi albashin idan dai yana da abin da yake ya kai nisabi to daga an bashi albashin sai fitar masa da rub'ul ushr kowane albashi zo ba sai ya jira ya kai shekara ba ba sai ya kai ranar da yake fitar da zakka ba to raka dan albashi idan a wajen su daga an bashi albashi zai fitar da rubul ushur wanda yake babu dalili akan wannan a bisa sahihin magana saboda fatuwoyin sahabbai akan almalul mustafad wanda yana kama da albashi almalul mustafad shine dukiya da ake bama ake raba ma sahabbai daga cikin alfai'u duk shekara kudin da yazo ma al'umar musulmi an yi register ta dukkan musulmi ana bashi gurgudan matsayin sa a cikin musulunci almuhajirun da al'ansar wato as-sabiqun abinda ake ba su shine yafi na kowa sannan abinda ake ba ma sauran sahabbai waɗanda suke bayan as-sabiqun al-awwalu sannan ƴaƴan almuhajirun daban ƴaƴan al'ansar daban haka dalika aka rattaba musulmi a zamanin sayyidina umar to wannan kudin khulafa'u in sun zo ba su in suka ba ma mutum sai su ce kana da wani kudi wanda yake yayi ya kai nisabi a wajenka idan yana da kudi wanda yake ya kai nisabi sai ce to nawa ne zakkar abin da ya kama na zakka sai su zabtare daga cikin malul mustafa din sannan su bashi saura kuma su ce masa yayi fuskanci sabuwar shekara da wannan kudin da aka bashi sai idan wannan kudin da aka bashi ya kai shekara to raka abin da aka baka na albashi ana baka kana cinyewa ina wadata a nan wajen amma yayin da aka baka kana ajiye rabi kana ajiye rabi kana ajiyewa har ya kai ga nisabi to wannan idan ka sanya ranar da kake fitar da zakka idan wani sabon albashi yazo tunda ka kai nisabi ka zama to mawadaci in wani sabon albashi yazo duk da yake zaka cinye shi ko zaka cinye rabin sa to sai ka hada shi tare da wanda yake da kai da shi na nisabi in ranar fitar da zakka kai sai ka fitar musu da zakka ba zaka jira sauran sai ya shekara ba domin kace zaka rinka bin na kowane wata sai ya shekara akwai masharka saboda haka malamai suka ce ka sa rana a cikin shekara wanda an fi so ya zamanto cikin Ramadan yayin da suka kai nisabi sai ka ga abin da ya shigo maka sai ka hada shi tare da nisabi din sai ka fitar masa da zakkar sa wannan shine magana wadda take mafi inganci kuma mafi yawan malamai a taron malamai da aka yi na duniya akan fiqh akan zakka wanda aka yi a Kuwait a shekara ta 1984 in ban yi wahami ba najin lokacin aka yi ko da 84 ko da 74 abinda suka tabbatar kenan suka rinjayar da wannan akan cewa shine ra'ayin mafiya yawan malamai to sannan dangane da fansho kuma wanda yake yana da fansho idan fanshon sa ya kai nisabi tunda fanshon nan baya wajenka yana hannun wato masu kula da kudin fansho ne masu kula da kudin fansho su ne kudin yake a hannunsu saboda haka tamkar bashi ne wanda yake ka bayar dan haka yayin da duk aka biya ka fanshon ka to sai ka fitar masa da zakka na shekara daya a bisa sabanin malamai kan bashi wannan shine ikhtiyarun malik idan mutum ka bada bashi yayin da aka dawo maka da bashi ko mai tsawon shekara sa ka fitar masa da zakka na shekara daya ba ka ce dukkan shekarun za ka yi lissafi ka fitar ba dan baka ji dadin dukiyar ba ba a baka kudin babban lantarki wata kila ma ka ci bashi kana jiran cewa ran da za a baka fansho zaka biya saboda kaga baka ji dadin dukiyar ba ballantana a ce zaka biya zakkar waɗannan shekaru saboda ka kaulun malik shine a adalul aqwal yayin da aka baka sai ka kiya ana dawo maka da kudin ran da aka baka sai ka fitar masa da zakka ne shekara daya komai yawan shekarun da yayi kafin su shigo cikin hannunka to sannan me hukuncin matafiyi a doguwar tafiya a nisan misali awa 24 ko fiye across countries with different time zones ka shigar da turanci ya sallarsa da bude bakin azuminsa zai zama misali zaka iya samu yayi azhar a garin da ya bari mai yuwa ya zo wani garin da sai da su kuma sannan asubar su ta yi shi ko ya riga ya yi da sauransu in ya sha azumi ya ramuwarsa za ta zama in ya ci gaba a ƙasarsa da ya dawo a ina ganin zai yi wuya irin wannan ta faru a inda tafiyar jirgi yake a inda tafiyar jirgi take zai yi wuya irin wannan ta faru ya zamanto cewar jirgi ya yi sauri har ya fi rana sauri wato ka yi sallah asuba sannan ka zo ka riski waɗansu mutane ai ka yi sallah azhar sannan ka zo ka riski waɗansu mutane ba su yi sallah asuba ba wannan ba zai yiwu ba bisa al'ada gaskiya in dai ba kuma za a kawo mana irin abin science fiction bane wanda za a sanya shi a cikin jet mai tafiya a cikin wato wata na'ura mai tafiya da saurin gudun wuta da saurin gudun haske wannan science fiction ne idan abin ya afku sai ka kawo sai amma wannan bai afku ba amma yawanci irin abin da yake faru zai iya yuwa alal misali a kai sallar magruba kai sallar zai iya yuwa a kaga rana ta zai iya yuwa kai sallar magruba sannan idan yamma kuke yi idan kuka yi tafiya kuka yi tafiya ka zo ka ga wata kila rana ta fito kana waje rana ta fadi kai sallar magruba ka sha azumi kuna ƙara tafiya gaba bayan waɗansu ɗan muntuna ko wata kila awa ma sai ka ga ga rana nan kuma kamar bata fadi ba wannan zai iya yiwuwa to a nan wajen tunda ka riga kai sallar magruba da hukuncin wajen da kake ka sha azumi da hukuncin wajen da kake to ba za ka lura da abin da yazo daga baya ba saboda haka al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana sai kai istishabul hal asali shine abin da yake da can shi za ka yi istishabi babu iskali a cikin wannan amma an banda wannan irin wannan surar da ka faɗa a gaskiya sai dai ko in ta taba afkuwa ga wani ko ta taba afkuwa gare ka kawo dan ina ga koda mutumin da zai tafi ya ketare international deadline wanda idan ka ketare shi zaka maida agogonka baya da kwana daya domin alal misali wuri ne kusan ba abin da yake bambance shi a duniya ba wallahi bane kawai mutane ne suka yi istilahi ne aka zo aka dare ne daya amma idan ka ketare shi daren da zaka samu a can najiya ne ga shi duk dare ne duk kusan dare daya ne amma dan ayi lissafi sai ayi lissafin cewa daren da in ka ketare daren jiya ne wato kamar a international deadline yana gaban Japan ko wajen su irin abin nan kafin Honolulu wajen kafin Honolulu din nan da wannan a cikin islands din da suke cikin Pacific Hawaii islands kafin ka kawo su to kaga Hawaii da yake in ka tsaya ka duba map za ka ganta a can karshen yammaci amma yayin da kake gabas alal misali daga Japan idan zaka tafi America idan ka tafi ta gabas saboda haka su idan yanzu yau asabar ko saboda haka alauka yanzu su da daddare ne karfe 2 dare na rana asabar to idan ka tsallaka Hawaii idan ka tsallaka a can su waɗanda suke a can tsallake suna lissafi ne akan cewa su har yanzu juma'a ce tukuna juma'a ce karfe wato karfe 4 ko karfe 3 na asuba na juma'a basu zo ga asabar din ba tukuna duk da yake dare kusan ɗaya ne tare da su to wannan lissafi ne wannan ba abu ne wanda yake shi ma zai yi tasiri akan lokacin sallah ba shi ma yadhar wallahu ta'ala a'lam amma wannan sai ku je ku samu wanda suke abin nan ku je ku samu computer modeling ku danyi sai ku kawo domin ku bamu ilimi insha Allah za mu tsaya a nan za mu ci gaba da karatu insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
نعم الله تعالى يأتي يحلفون بالله ما قالوا سنا رنسي وادا الله بصفة آبا wato munafikai suna rantsewa da Allah cewa basu faɗa abin da yazo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na sakin bakin su da suka yi da zagi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah yace wala qad qalu kalimatal kufr wallahi lalle sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba'da islamihim kuma sun kafirta bayan musuluntar su wa hammu bima lam yanalu sun yi mugun nufi da abin da basu samu ikon cin basu samu cin masa ba وما نقموا إلا أن أبناهم الله ورسوله من فضله با أبن دا سكا كي ba abin da ya bata musu face Allah ya wadata su tare da manzonsa daga cikin falalar Allah fa in yatubu to idan suka tuba yaku khairan lahu tuban zai zamanto alkhairi a gare su wa in yatawallau idan ku suka juya baya da cigaba a cikin aikin da cigaba a cikin munafunci yu'adhibuhumullahu azaban alima to Allah zai azabtar da su azaba mai radadi fi dunya anan rayuwar duniya wal akhirati da kuma alahira wama lahum fil ardi min waliyyin wala nasir kuma ba su da wani a bayan kasa wanda yake mai jibintan lamarin su wala nasir wala mai taimakon su Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin wannan ayar irin abinda munafikai suka yi a lokacin yakin Tabuk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Tabuk lokaci mai tsawo waɗansu malaman tarihi suna cewa wata biyu amma kamar yanda yazo a hadisin Mu'adh ibn Jabal ya zauna kwana 13 kwana 18 wata riwaya ta ce kwana 20 yana kasurin sallah domin yana jiran zuwan rundunonin Romawa yana kasurin sallah kuma yana hada tsakanin azhar da la'asar da magariba da isha wanda wannan shine dalilin da malamai suka ce hatta mutumin da yake matafiyi idan ya zauna ba wai sai yana ala zahari sayr ba sai yana kan doran tafiya ba koda yayi zango wanda zai yi kwanaki a waje zai iya yin kasuru kuma ya jami tsakanin salloli to Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake wannan zaman aka saukar masa da wannan sura yawayawan abin da ke cikin wannan sura na waɗanda suka zauna daga cikin munafikai ba su fito ba da kuma munafikan da suka fito tare da shi Allah ya saukar masa da irin abubuwan da suke faɗa daga cikin abubuwan da suke faɗa to ya abubuwan da suke faɗa din munafikan da suka zo sai abin ya bata musu saboda haka sai suka rinka cewa ai idan dai abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akan shugabannin su da suka ki fitowa yaki idan gaskiya ne to me amfanin su ai gara ma jakai da su gara ma jakai da su idan dai abin da yake faɗa gaskiya ne kaga wai meye wannan ba kare kashi suke ba kenan sun kareta wahayi sun kareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani daga cikin kamar yanda kisa ta gabata daga cikin sahabbai akwai Qais ibn Amir da yaji magana su yace wallahi sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje ya ga manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi sai suka zo suka rinka rantsuwa yahlifuna billahi ma qalu suka rantsa wallahi bas faɗa ba wato wannan abin da aka ce sun faɗa bas faɗa ba shi ko Qais yace Allah ya san ni ne gaskiya ne Allahumma bayyin as-sadiq min al-kadhib Allah ka bayyana mai ƙarya mai gaskiya daga mai ƙarya a wata riwayar Allahumma ta anzil tasdiq as-sadiq wa takdhib al-kadhib Allah ka saukar da gaskiyar mai gaskiya wato gaskata mai gaskiya da ƙaryata mai ƙarya sai Allah ya saukar da wannan aya saboda haka kalmar kafircin a nan wajen mecece kalmar kafircin da suka ce la in kana ma yaquluhu muhammadun haqqan la in kana ma yaquluhu muhammadun haqqan la nahnu sharrun min al-hamir idan dai abinda muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaskiya ne to mun fi sharri daga al-hamir na kai sauka daga nan ku yara da kuke zaune a nan wajen ku sauka saboda haka menene kafircin nasu sun ce idan abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaskiya ne su sun fi jakai sharri wato kenan sun ƙaryata shi saboda haka walaqad qala shine sun faɗi kalmar kafirci Allah ya ce walaqad qalu kalimatal kufr sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafirta bayan musuluntarsu a wata riwayar an ce sababin saukar wannan ayar shine rigima ce ta faru tsakanin wani ɗan ƙabilar Juhaina da wani ɗan ƙabilar Zifar Juhaina kulafa'ul ansar ne halifofin al-Aus wal Khazraj ne ma'ana ba 'yan Madina bane amma suka zo suka zamanto iyayen gidansu sune al-Aus wal Khazraj saboda haka al-Ghifari shi ko musulmi ne musulunci ne ya kawo shi Madina sai ya kada al-Juhani Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai yana ganin wannan sai ya ce ina ku jama'ar Aus wal Khazraj kuna gani ga wanda kuka bashi kariya ga abin da ake masa misalin mu da misalin wato wai misalin da misalin Muhammad kamar yadda yake fada wai da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misalin mutum abinda ake fada ne sammin kalbaka ya kuluka wato ka ciyar da karanka ya kiba sannan ya zo ya wayi gari ya cinye ka la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min hal-adal in muka koma madina wanda yake shine al-a'azz wanda yafi buwaya zai fitar da wanda yake shine al-adall wulakantacce wato suna nufin sune buwayayyu annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-adall cirga abin da suke fada to kaga wannan ma kafirci ne ko ba kafirci ba dan zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sifanta shi da cewa shine al-adall to da aka ji aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka rinka rantsuwa a su basu fada ba su basu fada ba ba haka su basu fada ba shine Allah yake cewa suna rantsewa da Allah ma kalu basu fadi kalmar kafirci ba Allah yake walaqad qalu kalimatal kufr lalle wallahi sun fadi kalmar kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafurta bayan musuluncin su to sannan Allah yayi koma da yi musu wa'azi yace wai me suka kine da musulunci me abin da yasa su suke tsanar annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci ba wani abu bane ba fa aibi da musulunci yazo musu da shi face Allah ya wadata su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an halatta musu ganima da babu ganima sun zamanto mawadata yanzu babu wadata ai da sun talakawa ne yanzu wadata ta zo musu arziki ya zo musu ta inda ba sa tsammani ana raba musu faiwo ana raba musu dukiyar zakka ana raba musu dukiyar da aka samu wajen ganima ga ku dukiyar Yahudawa sun tafi sun bar ta an rarraba musu ita to shine abinda kawai suke ki cewa Allah da manzon sun wadata su to sai Allah ya ce fa in ya tubu in suka tuba yaku khairan lahum yaku dinnan fi'il mudari' ne na yakunu al-majzum wa min mudari'in li kana munjazin tuhdafu nunun wa huwa hadfun malfuzin kamar yadda dan maliki yake ci a cikin fi'il mudari' na kana akan shafe nun din sai a ce yaku maimakon a ce yakun kaga yazo duk da biyun a cikin alqur'ani lam yakunil ladina kafaru akai mata jazma bi da sukun akan nun din shi yasa aka ce shi yasa dan maliki yace wa huwa hadfun malfuzin ba wajibi bane ka shafe wani lokaci ka iya shafewa ka ce yaku man yaku za baccin fa hadha bacci muqayyadun musayyafun mushatti man yaku za baccin kaga sai yace nan ma jazma aka yace man yaku to wannan alqur'ani ya zo da shi amma wa huwa hadfun maltuzin ba dole bane hadfun ja'iz shi yasa wannan shine shahidin sa a cikin alqur'ani fa in yatubu yaku khairan lahum ay yakun yakun wato yakun zalika khairan lahum idan suka tuba to tuban yaku khairan lahum zai zamanto zai kasance alkhairi a gare su an ce daga cikin wanda suka yi daga cikin wannan akwai wanda ake cema aljulas ibnu suwai duk da yake waɗansu malamai suna cewa shi aslan ba munafiki bane amma a wata riwayar ta zo cewa yana cikin wanda suka rinka fadar maganar nan ta farko cewa in abin da ake fada gaskiya ne to gara ma jakai da su to an ce shi ya tuba idan kuka tuba to tuban zai fi alkhairi a gare ku wa in tatawallu in kuka juya baya yu'adhib wa in fa in yatubu yakun khairan lahum wa in yatawallu idan ku suka juya baya suka ci gaba da munafinci yu'adhibuhum Allahu 'adaban aliman fid dunya wal akhirah Allah zai musu azaba azaba mai radadi a duniya da lahira azaba mai radadi a duniya shine kullun zamanto cikin tsoro cikin tsoro walakinnahum qaumun yafrahun law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan law lawla ilayhi wa hum yajma'un yahsabuna kull sihatin alayhi wannan yana nuna halin su kaka babu tashin hankali ka zamanto kullun kana kwana kana tashi cikin tsoro ko yaya suka ji wata kururuwa sai su dauka to an tona musu to asirin su fa ya tono yau su ne saboda haka babu aminci babu kwanciyar hankali wannan azaba ce idan suka ci gaba da munafinci za su dawoma cikin wannan azabar babu kwanciyar hankali da kuma kaskanci da cewa kowa ya san su cewa su munafikai ne da kuma cewar ba za su taba zamantowa sun fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba in sun mutu ba zai musu sallah ba duk wani ya daga cikin azabar duniya wal fi dunya wal akhirah kuma da lahira alahira kuma innal munafiqina fi darkil asfali minan nar suna mafi kaskancin wato mataki a cikin wutar jahannama kuma ba za su samu wani wato majibincin lamari a gare su ba a bayan kasa wala mataimaki majibincin lamari alwali shine wanda za a duba alfarmarsa a ce wanda yake zai ba su kariya saboda ya jibinci lamarinsu. An-nasir kuwa mai ba su nasara da zai zo ya hana a yi musu azabar saboda yana da alfarma ko saboda yana da karfi, to in azabar Allah ta zo ba za su samu wannan ba. Shine gayar nuna kan cewar tsirar wato a tsirace suke daga dukkan wani lubufi da taimako na Allah. Ya zo a cikin wajen wahammu bi malam yanalu, sun yi burin abin da ba su samu ba. Me ye burin da suka yi? Sun yi burin su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya zo a cikin kissar susu 12 ne. Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin dawowa daga yakin Tabuk. Da wannan abin ya ishe su sai suka ce bari kawai su kashe shi. An zo ana hanya za a bi ta kan tsauni. Hanya biyu ce, hanya ta rubu biyu. Akwai hanya ta kan tsauni wadda yake mai sauri amma mai wahalar hawa. Za a hau ta hanya da take ta kan tsauni sai a gangaro. Akwai kuma hanya da za a yi zagaye ta tsakin tsakiyar wadi ta kwari. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk sahabbai mafiya yawa wanda duk yake ya ce sahabbai wanda duk yake so ya bi ta wato tsakiyar wadi ya fi sauki, musamman da yake da daddare ne. Shi kuma ya ce zai bi ta kan al-aqaba din. Ya ce Ammar da Hudhaifa su biyo shi. Ya ce Ammar ya kama linzami, Hudhaifa ya rinka kora taguwarsa ta baya. Suka tafi ta kan wannan tsauni. Suna tafiya sai aka ji karar takun raƙuma ta baya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hudhaifa, je ka ka taru suwaye. Hudhaifa sai ya juya ya kururuwa ya ce suwaye. Sai suka ji tsoron kamar asirinsu ya tono. Saboda haka sai suka yi kokari su koma. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Hudhaifa ya ce ka duba ka gani suwaye. Ya ce bai gane ko suwaye ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa su. Ya ce su 12 ne. Kuma ga abin da suka yi niyyar, sun yi niyyar idan sun hau kan tsauni su tura shi da taguwarsa ya faɗa ya mutu. Allah ya sanar da shi. To shine wahammu bima lam yanalu. Sun yi mugun niyyar abin da ba su cimma ba. Allah ya tsare manzansa sallallahu wasallamu alaihi. Kuma ya ce waɗannan guda 12 ɗin nan, guda 8 daga cikinsu wani abu zai ya ce addubaila ta ishe su. Addubaila wata irin wuta ce da za ta bayyana a kan kafaɗarsu sai ta koma cikin ciki ta ringa ƙonuwa har su mutu da ita. Susu 8 ya ce abinda zai same su kenan. Sauran susu 4 ya ce Shu'ba bai ga wanda ya rawaito hadisi yana cikin Sahih Muslim, ya ce Shu'ba bai gaya min abin da ya faru da sauran guda hudun ba. At-Tabarani ya faɗi sunayensu waɗannan munafikai guda 12. Imam At-Tabarani ya faɗi sunayensu, Ibn Kathir ya kawo su, Rashid Rida a cikin tafsirinsa ya ce ni ma na kawo su, ya ce ba don komai ba, saboda kada jahilan 'yan Shi'a su ce manya-manyan fitattun sahabbai su ne aka kirga su. Yace shi yasa na kawo sunansu. Ka san ɗan Shi'a irin abin da suke nema kenan. To ga su 12 sai su kirkiro hadisi da yake ba tsoron Allah suke ba. Sai su kawo hadisi babu isna'a, sai su kawo hadisi su ce ai gashi ma Tabari ne ya faɗa. To Tabari ya faɗi sunayensu. Sai su faɗi, sai ga sun faɗi manya-manyan fitattun sahabbai su faɗe su. Qatalahumullahu anna yufakun. Waɗansu sun fassara cewa wahammu bima lam yanalu, sun yi burin abinda ba su cimma ba, shine abinda suka so su yi ma abinda Abdullahi ibn Ubay ya so. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da yace la yukhrijanna al'azz min hal adal, da shi da sauran munafikai sun ce in sun koma Madina a yi taro a fitar a kori Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina karfi da yaji. Ana korarsa sai su samo kambu sai su zala shi da zamanto shine sarkin Madina. Shikenan dama ai abin da suka so su yi kenan kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine ba su cimma wannan ba, wahammu bi malam yanalu, ba su samu yin wannan ba. Sai ga su ne kaskantattu, sai ga dan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zo kofar Madina bakin Thaniyatul Wada, yace ba za ka shiga ba Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka izini. Kai ne azallu, shine a'azzu. La yukhrijanna al'azzu min hal azal, al'azzu zai fitar da al'azal. To kai ne al'azal, shine al'azz. Yace ya mutanen Yathrib dana ya hana ni shiga gidana, yace ba za ka shiga ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka izini. Da takobin sai ya ce in ko ba haka ban sa in sare wuyanka. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyale shi. ya shiga shine wahammu bi malam yanalu abinda suka so yi ma abinda suka yi mugun nufin da suka yi ba su cin masa ba to Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya bayyana mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana tafewar munafikai kuma ya bayyana cewar daga cikin su akwai wanda suke tuba tunda ya bude kofar tuba a gare su tare da sun fadi kalmar kafirci sun yi niyyar wannan mummunan abu amma yace fa in ya tubu ya ku khairal lahu idan suka tuba tuban zai zamanto alkhairi a gare su an samu daga cikin su wanda suka tuba wadansu kuma suka ci gaba da munafinci sune annabi sallallahu alaihi wasallam ya kidaya wa'annan mutum 12 da suka mutu a cikin munafinci din daga cikin su akwai wanda suka mutu da wannan wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da cewa ita ce addubaila wadansu sun fassara addubaila din cewa kurji ne da yake yin bindiga a cikin cikin mutum sai ya mutu amma kamar yanda bayanin ta yazo wato wani irin wata wuta ce da za ta bayyana a baya a kirjin mutum sai kuma shikenan sai ta shige cikin jikin sai ta kashe shi kamar yanda fassara ta yazo a cikin hadisi na'am
من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا
Allah ya ce wa minhum man ahada Allah daga cikin su akwai wanda ya sha alwashin alƙawari ga Allah la in atana min fadlihi wallahi idan ya bani daga cikin idan ya bamu daga cikin falalarsa idan Allah ya bamu daga cikin falalarsa lanasaddaqanna wallahi mu kuma zamu bayar da sadaka walanakunanna minas salihin zamu zamanto lalle daga cikin salihan bayi masu wato masu nagartar aiki falamma atahum min fadlihi yayin da Allah ya ba su daga cikin falalarsa bakhilu bihi sai suka yi rowa da wannan haƙi na Allah wa tawallaw suka juya baya ga barin da'ar Allah wa hum mu'ridun alhali suna bujirewa ga barin bayar da haƙin Allah shine zakka fa aqabahum nifaqan sai Allah ya sanya aqibar wannan wato sai Allah ya biyar musu da munafinci fi qulubihim a cikin zukatansu mai tabbata a cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu yana tabbata har ranar da za su haɗu da Allah ranar alkiyama kenan bima akhlafu Allah ma wa'adu saboda abinda suka saba ma Allah abinda suka alkawarta masa wa bima kanu yakdibun kuma saboda abinda suka kasance suna yin na ƙarya Allah madaukakin sarki ya faɗi daga cikin munafukai mai wannan mummunan sifar daga cikin sifar munafukai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ahada ghada akhlafa idan yayi alkawari sai ya saba alkawari to wannan alkawarin ba wai kawai tsakanin mutane bane ka duba gani hatta da Allah ba wannan yayi ma Allah alkawari yace Allah in dai ka bani daga cikin falalarka to ni ko zan yi sadaka na zamanto cikin salihan bayi sai Allah ya wadata shi ya bashi dukiya mai yawa sai ya zamanto haƙƙin Allah ma yake fitarwa suka yi rowa daga nan ne malamai suke cewa wanda duk ya bada zakka a cikin shari'a ba marowaci bane ba za a kira shi marowaci ba haka shehu Abdullahi yace daga wannan ayar wa bakhilu bi falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallawhum mu'ridun da suka yi rowa sai suka zamanto ba su bijirewa daga bada zakka sai aka kira su marowata saboda haka mafhumin sa wanda ya bada zakka bai rowa ba dan haka ba marowaci bane a cikin shari'a saboda haka koda ka zo wata ran an zo za a yi wani aiki na Allah za ana neman taimako an sai yana bada zakka haka bai bada komai ba ai mutane sun fiye rowa sai a hukan minbari a ce za a sauke masa inji an zalunci shi tunda ya bada zakka ba marowaci bane ba marowaci bane saboda Allah ya kira wanda ya hana zakka marowaci saboda haka wanda bai hana zakka ba za a kira shi marowaci ba a cikin istilahin shari'a in na kuma al'ada ne wannan wani abu ne daban amma ni na shari'a shi ba marowaci bane wannan wanda ake malaman tafsiri sun kawo kissar wani da ake ce ma Sa'labata bin Hatib suka ce shine ayat ta sauka akan sa suke cewar sun kawo riwayoyin suna cikin riwayoyin suna cikin Tabari da Abu Sheikh da Ibn Abi Hatim da su da Ibn al-Mundhir da su da sauran zaman tafsir bil ma'qul sun kawo kissar kuma malaman sarjaman sahabbai ma sun kawo ta ta'alaba suna cewa ta'alaba ta bin Hatim shine kissar aka ce ta faru a gare shi cewa ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya Rasulullah kai mun addu'a Allah ya wadata ni ni kuma Allah ya bani dukiya zan rinka bada sadaka duk irin abin da ake yi na ayyukan alkhairi zan rinka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa in fa'alaba kadan da kake gode masa yafi da yawa wanda ba za ka iya gode masa ba yace shi dai ai masa shi dai a roka masa Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma akfir malam aka ruwaito ba wai ba kada ku ce na faɗa aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka yawaita dukiyarsa saboda haka dukiya ce yawa an ce dukiyar da Allah ya wadata shi da ita awaki ne ya zamanto sun yi yawa da ba zai iya zama a Madina ba sai ya fita wajen gari suka ƙaru yawa sai daɗa nisa daga gari saboda haka sai ya zamanto irin wanda ake tura masa sa'i ne lokacin karɓan zakka sa'i ya je da littafin zakkar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga bayanin sadakar Annabi sallallahu alaihi wasallam adadi in yawa kaza ya zo ga abin da za a karba yawa kaza ga abin da za a karba ya duba takarda yace na gani to ka je ka dawo ya tsallake shi ya wuce wajen wani daga cikin sahabbai yaje ya karbo tasa zakkar da ya dawo ya sake cewa ba ni littafin in gani yace ana ai ba ta da bambanci da jizya ina musulmi za a dora min jizya wannan abin ai kamar jizya ce saboda aka ya hana daga baya sai aya da yaji wannan aya ta sauka aka je aka gaya masa gashi nan aya ta sauka sai ya to wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a guje cewa a karbi zakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba zakkarsa aka ce yazo zamanin sayyidina Abubakar har Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai karbi zakkarsa ba haka zalika sayyidina Abubakar haka zalika sayyidina Umar ya mutu lokacin khilafancin sayyidina Uthman shine aka ce munafinci Allah ya masa ukuba da shi ya sanya shine akibarsa ya yawmin qiyamati to wannan kissa gaskiya bata inganta ba malaman hadisi sun jinjina ta sun ruguza ta afata illata akwai Ali ibn Yazid al-Alhani matrukul hadith mashhuri ne wanda aka malaman hadisi suka ce matrukul hadith shine wanda in ya tashi riwayar hadisi kusan duk riwayar da zai kuskure zai da kyar za a samu guda daya yayi daidai to idan irin wannan ya ruwaito hadisi wajen malaman hadisi ko wani ya muwafaka da shi ba ta amfanarsa shine al-matruk la yanjabir wa la yajbur ghayrahu baya tayar da wani ya taimaka masa riwayar sa ta zama to karbabba shi kansa tasa ba wanda zai karfafa shi riwayar sa ta zama to karbabba shine al-matruk Ali ibn Yazid al-Alhani saboda haka malamai suka ce wannan kissa bata inganta musamman ma shi Tha'alaba bin Hatib ya tabbata ya je yakin Badr wanda ya je yakin Badr Allah ta'ala ya ce imalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ku aikata abin da kuke so na gafarta muku saboda haka ba zai yiwu ba wannan khabar ne labari ne labarin Allah baya sabawa ba zai yiwu ba ya zamanto munafiki wannan Allah ya masa ukuba da munafinci ila yawmi yalqawnahu to saboda haka waɗansu sai suka ce a'a Tha'alaba bin Abi Hatib ne shi Tha'alaba bin Abi Hatib shine domin Tha'alaba bin Hatib an ruwaito kamar yanda Tabarani ya ruwaito cewa ya mutu lokacin yakin Uhud saboda haka akwai wani Tha'alaba bin Abi Hatib shine wanda yake sananne a cikin munafikai shine kissa ta faru a gare shi to amma ita ma wannan babu riwaya wadda ta tabbatar saboda haka wani yana daga cikin abinda Al-Qur'ani ya rufa bai bayyana wane ne wannan abin ya faru a gare shi ba ta fuskar riwaya amma wannan kissa ta afku ga wani daga cikin munafikai domin wa minhum tana kuma ya zuwa ga munafikai ne daga cikin munafikai akwai wanda wannan ta faru a gare shi saboda haka ya rage mu lura mu koyi darasi daga wannan kan cewar kwaɗayin abin duniya zai iya kai ka ya baro abinda Allah madaukaki wannan ba wai yana nufin kan cewar kada ka nemi yawan dukiya ba a'a ai akwai wanda suka nemi yawan dukiya kamar Anas ibn Malik uwarsa ta ce masa ya Rasulullah kai ma Anas addu'a Allah ya bashi yawan dukiya da yawan yaya yace Allahumma aghfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa ka sa masa albarka a ciki Anas ibn Malik yace Allah ya bashi gona a Basra ga baki daya tana fitar da goyen inibi take sau biyu a shekara dukkan gonakin dabi gonakin inibi sau da yake girbin inibi amma shi ta sau biyu ake double saboda haka arzikin da yake da ita double ce sannan yace abinda Allah ya bashi na ƴaƴa da tattaba kun da ƴaƴa da jikoki ya kirga mutum 120 a lokacin yake magana gashi kuma Allah ya bashi tsawon rai Allah ya bashi tsawon rai ya mutu a shekara ta 110 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu laifi mutum ya nemi yawan dukiya amma shi wannan ya zo ne ya rataya da bakance ga Allah ko bai cika alƙawari ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annazar la yati bi khair bakance baya zuwa da alkhairi kace Allah ya maka ba sai ka ce Allah an kai min kaza zan maka kaza ba ba sai ka ce za ka yi ma Allah ba sannan Allah zai maka kace Allah kai min baya bukatar komai daga wajenka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama yustakhraju bihi min albakhil marwaci shine ake fitarwa daga hannunsa ta hanyar bakance kace Allah in ka bani da ni kuma kullun duk litinin da alhamis din nan sai na rinka azumin har na mutu sai na rinka azumin litinin da alhamis to yace Allah ya baka da sanin zaka yi masa azumin litinin da alhamis shi yasa shi yin in mutum yayi bakance dole ne ya cika in bai cika ba kuma ya kafaratul yamin ya kafarar rantsuwa azumi uku ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko yan tabawa amma yin sa daga farko ba a so kai bakance saboda bakance ba abu ne wanda zai iya daure ka ka zo ka kasa cika alkawarin duk da yake Allah ya sanya mana mafita shine kai kafaratul yamin to amma saboda halin munafikai ne wannan yayi yana yin alkawari kun san an ce ma'anar idha ahada akhlafa yayin da yake alkawari yana niyyar ba zai cika ba to kuma Allah shine ya san zuciya inda yayi alkawarin da gaskiya irin alkawarin mu'minai ya kasa cikawa wannan ba zai cuce shi da komai ba sai ya kafaratul yamin amma da yake alkawari ne irin na munafikai alkawarin muzuru yana yi a cikin zuciyarsa yana cewa ai fada ne kawai a gaya musu ne kawai a zuciyarsa ya san ba zai ba kamar mutum ne kamar yanda kun san akwai irin wannan a cikin mutane ba komai in zaka zo ka same ni ka zo ina nan a zuciyarsa ya san ba zaka zo ba ya san ya harba ka to wannan shine irin alƙawarin munafikai shine mai hadarin wanda yake ba mutum sifa daga cikin sifar munafikai kai alƙawari ka san a zuciyarka ba zaka cika ba saboda ƙarya ne to Allah ta'ala ya yi ma wannan mummunan jarabawa ya bashi dukiyar sai ya jarabce shi da yi ma Allah ruwa hatta haƙƙin Allah wajibi ma yake fitar da shi ballantana wani haƙƙi na mustahabbi ballantana na tsawo'i saboda haka Allah ya masa wannan mummunan uƙubar ya sanya ibtila'insa a cikin addininsa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allahumma la taj'al musibatana fi dinina kada ka sanya musibar mu a cikin addini wace musiba ce babu musibar da take ce muni Allah ya kiyaye mu Allah ya sanya musibar ka a cikin addini ko Allah ya jarabce ka da zina ka kasa tuba ko Allah ya jarabce ka da munafinci ka kasa daina munafinci ko Allah ya jarabce ka da ƙarya ka kasa daina ƙarya ita ce musiba a cikin addini Allah ya kiyaye mu menene wannan dalilin da Allah ya masa yace bima akhlafullah ma wa'adu saboda sun saba ma Allah alƙawarin da suka yi masa yayin da suka yi ma Allah alƙawari a cikin zuciyar suna da niyyar ba za su amsa ba wa bima kanu yakdibun kuma saboda ƙaryar da suke saboda munafikai kullun a cikin ƙarya suke saboda kullun kokari suke su koye batinin su dan zahirin su sabanin batini ne saboda haka kullun kokari suke su koye batinin saboda haka kullun a cikin ƙarya suke kuwa dan wanda yake koyaushe ya yi kokarin ya rufe abin da ke cikin zuciyarsa to kullun a cikin ƙarya yake shi yasa aka kawo ta da sigar kana da take nuna akan addaimuma tunda haka suke da kuma da fi'ilul mudari da yake nuni akan al-istimrar saboda sun kasance a kullun a cikin ƙarya suke to Allah ya kiyaye mu na'am alam ya'lam
لم يعلموا أن الله يعلم سرهم
Allah yace alam ya'lamu shin munafikai basu sani bane annallaha ya'lamu sirrahum cewa Allah me yana sanin abinda suka fore a cikin zukatansu yana sanin sirrun su shine abinda suka fore a cikin zukatansu wana jiwahum da kuma zancen su na asiri da suke ai ma ya tanajauna bihi shine zaman da suke a boye suna yin meeting koyayyen wato meeting din da suke a boye basan cewa Allah yana sanin wannan bane wa annallaha allamul ghuyub kuma cewa Allah shine mai cikakken sani ga abubuwan da suke a boye shine ma abdukan abin da ya buya daga daga idanu to ba sani bane cewa Allah ya san wannan saboda yayin da suka yi sun dauka kan cewar bari ai ga hanya ga wata hanya da zan samu easy money ai Allah yana karban addu'a su bari je in ga masa yayin mun addu'a kawai sai ai yayin da suke ta wannan ba san cewa Allah madaukakin sarki yana hangen wannan ba yana sane da wannan kuma ma in sun je sun boye ne sun yi meeting sun ce bari a zo ai kaza ba san cewa Allah yana sane da wannan ba kuma kan cewa dukkan wani abin da yake boyayye Allah masani ne da shi wato kun ga yanda Allah yake bayyana sifofin Allah dan mutum yayi imani sifofin Allah a Al-Qur'ani an bayyana su ba yanda wai zaka je ka karanta kamar yanda ake zuwa ana cewa ka je ka karanta ka haddace al-wujudu al-baqa'u al-qidamu al-wanini ba ba ta haka ake sanin sifatullahi ba Al-Qur'ani ana sanin sifofin Allah ne a aikace bisa mu'amala saboda haka kaga daga cikin sifofin Allah allamul ghuyub masanin abubuwa waɗanda suke sun faku kuma aka kawo shi da sigar jam'i dukkan wani abu wanda ya faku wanda ya hada abin da ke cikin tsiraza da abinda mutane suka boye suke yi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala ajna min dalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ba wani zaman sirri zaman asiri da ake na mutum biyu face Allah shine na uku na mutum biyar face Allah shine na shida ko sama da haka ko kasa da haka Allah yana tare da su to tanan zaka san menene sifar Allah ta al-ilm wato ilimin Allah ba ilimi bane wanda zaka je kai binciken sa ba ilimi bane wanda zaka je a koya maka ba ilimi bane wanda zaka je a gaya maka ba wanda zaka je ka karanta shi bane ilimin Allah qa'ibun bi dhatihi sai yake da zatin Allah ba zai yiwu ba a ce Allah bai sani ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wani abu ya zamanto ya buye daga Allah domin shi ne yake tsaye da komai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake cewa inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci ba zai dace ba a ce Allah yayi bacci ba zai yiwu ba to wannan shine yanda Qur'ani yake sifantar yake bayyana mana sifofin Allah dan mu fahimci menene ilimin Allah jalla wa ala to da haka ilimin Allah ya rate da dukkan wani abu wanda yake min sha'anihi an yu'lam dukkan abu da yake za a san shi to Allah ya riga ya san shi ba kuma ba sai wani ya sanar da shi ba to dan haka Allah madaukakin sarki ya kare da yi musu wannan wa'azi din shin ba san wannan ba ai sun sani ma'ana sun sani saboda haka wannan istifhami na inkari ne dan haka idan sun sani to su yi mu'amala da Allah da muktaban wannan sanin nasu duk wanda ya san cewa Allah yana ganin sa to ya yi mu'amala da Allah da muraqaba ma'ana kowace sifa in ka santa ta Allah akwai abin da take wajabtawa in ka san sifar Allah ta ilimi to sanin Allah cewa mai sani ne wannan zai wajabta maka muraqaba ka rinka kiwon Allah jalla wa ala ka san cewar kana boye ko kana bayyane ka boye abin da ke cikin zuciyarka ko ka bayyana hatta cikin sirrinka Allah yana sane da shi kai mu'amala da Allah da wannan muraqaba to wannan shine kai aiki da abin da wannan imani da wannan sifar take wajabtawa na'am
allazina yalzuna mutawwi'ina min al-mu'minina fis-sadaqati wallazina la عجودهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر
Allah yace alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat, wadannan wadanda suke aibata masu yin nafila, masu yin aikin tatawwi wajen daga cikin mu'minai, fi sadaqat, a cikin bayar da sadaka wanda yake ba wajiba ba. Walladhina la yajiduna illa juhdahum, kuma suke aibata wadannan wadanda ba sa samun ikon komai da za su yi sadakar da shi face gwargwadon iyawarsu, gwargwadon ikonsu. Fa yaskharuna minhum, sai suke yi musu izgili. Sakhirallahu minhum, wannan shine labarin. To Allah ya yi musu izgili, wato Allah ya saka musu da wannan izgilin da suke yi, ya yi musu abin da ya yi musu sakamako akan wannan izgilin nasu. Walahum azabun alim, kuma akwai azaba mai tsanani mai radadi a gare su, wanda za ta tabbata a gare su. Wannan ayar kamar yadda hadisi yazo a cikin Sahih al-Bukhari, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai su sadaka, sai Abu Aqil ar-Ri'asi sai yazo da sa'i guda na dabino, yace ga sadaka ya Rasulullah. Sai munafikai waɗanda Allah ya saukar da wannan aya akan su, domin munafikai ne, sai suka ce Allahu wa rasuluhu laganiyun an anissa, Allah da manzansa sun wadata daga barin sa'i. Ka duba abin da zai kawo, Allah baya buƙatar sa'i, manzansa ma baya buƙatar sa'i, shine walladhina la yajiduna illa juhdahum, kwarkwar abin da zai iya kenan. To kaga ai za a ce wata kila dan mutum bai kawo abin da yake dai mai yawa ba, shi yasa suke aibata shi. To sai wanda zai kawo mai yawan ma sai yazo ya kawo. Abdurrahman ibn Auf sai ya kawo yace ya Rasulullah, ina da dinare 8,000, dinare 4,000 na ba ma Allah bashi, ya biya ni a can dinare 4,000 kuma na rike zan ci gaba da shi, shine ra'asu, shine uwar kudi na, ina ci gaba da juya shi wajen kasuwanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya karba, suka ce ka jiriya, wai 4,000 zai kawo, ba iya musu, ba su bayar ba, ba a iya musu. Saboda me? Saboda abun ba gaskiya ba ne, kawai addinin ne ba sa so, sadaka ce ba sa so a yi, su ba su yi ba. Wanda ya kaɗan sun aibata shi, wanda ya da yawa sun aibata shi. Aibata mumini yana daga cikin kaba'irul dhunub. Wala talmizu anfusakum, Allah ya ce kada ku aibata junanku. Wailun likulli humazatin lumaza, gone ya tabbata ga dukkan masu aibatawa da hannu da masu aibatawa da baki. To ballantana kuma ka aibata mumini a cikin aikin Allah, ba kai yema ba, Allah ya yema. Ka sani ko shi Allah da ake ma ya karba ya yarda da shi, kai kuma ka ce wai Allah, wai har ka ce wai inna Allaha wa rasulu la ghaniyun an hada, Allah da manzansa ba sa bukatar wannan. To shine Allah nan ya saukar da aya akan su, yace wannan izgili da suke yi, sakhirallahu minhum, Allah ya yi musu izgili, wato ya yi musu sakamako akan nasu izgilin da suke yi, shine wato ya ƙaryata su a wannan ayar da cewar riya ne suke yi. Kaga ya ƙaryata su akan cewa Abdurrahman ibn Auf riya yake yi, kuma ya ƙaryata su akan cewa Allah mawadaci ne ga barin wannan, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaq walau bi shiqqi tamra, kai sadaka koda da bari, koda da dabino ne ka raba biyu, ka ci rabi ka ba ma mutum, ka ba ma wani bari. La taqiranna min al-ma'ruf shay'a, kada ka wulakanta aiki nagari komai kankantarsa. Yace kada kishiya ta wulakanta idan ta yi romo irin naman da ke cikin tsakanin kofato, ta dauka ta kai ma kishiyarta. Kun gani ba kishi, ba kishi, wato kishi da ake yi da matan mu suke yi, kishi sun mai da shi kamar ibada, ba haka mumine mata ya kamata su yi ba. Hatta dan kankanin abu wanda yake ba kowan komai ba, aka ce kada kishiya idan ta yi ta ganin cewa bai taka karaya ko ya karya ba, ta raba ta kai ma kishiyarta daya abu. Kaga abu wanda yake kenan bai taka karaya karya ba. Wata miskina ta zo wajen Aisha tana rike da yaya biyu, ta dauki dabino guda daya ta bata, ta raba dabinan nan, ɗaya ta ba ma ɗaya ɗan, sai ɗayar ma ta sa kuka, sai ta raba ta bata, ba ta ci ba. Ka duba ga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, matarsa wai da dabino ɗaya za ta yi sadaka da shi. Saboda haka kada ka wulakanta ma'rufi, domin wanda ba shi da shi ya bayar da ɗan ƙanƙanin da yake da shi, to yayin da ya samu miliyoyi zai iya bayar da ko nawa ne. wanda ku yake da miliyoyi ya kasa bada ko da cikin tafin hannu ne, to wannan idan aka ce ba shi da shi, to wannan aka zo tambaya wajensa sai yayi fada, sai yayi duka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka wulakanta ma'rufi ko mai kankantar sa. Ka duba ka gani sahabbai aka ce ai sadaka, wannan ba fa ayar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da sahabbai kan ai sadaka, shine wannan abin da ya samu kenan a gida, sa'i biyu yake da shi, yace bari ya aje sa'i daya ya kawo sa'i daya. Kamar shi ma Abdurrahman ibn Auf dinare 8000 ya aje rabi ya kawo rabi. Saboda haka a wajen Allah duk abu daya suka yi. Walladina la yajiduna illa juhdahum, shine bakin kokarin su. Ka duba ka gani idan fa aka ce ai sadaka wanda bai da shi cikin sahabbai ba zai ce to ai mu ba mu da su ba, wannan na to zahaba ahlud dusur bil ujur, wannan na ahlud dusur ne sun tafi da lada. A'a, sai mutun ya dauka ya je ya dauki igiya ya tafi ya je ya itace ya zo ya sayar, ba dan ya samu capital ba, a'a dan ya samu ladan sadaka, dan shi ma ya samu ladan sadaka. Yanzu dan Allah wane ne zai je ya dako a kasuwar sabon gari dan ya sadaka? Ya tafi ya je ya dako ba dan komai ba, dan ya ci ba, ba dan shi ma yau ya bude baki da dankali da kwai ba, inji Malam Abdulwahab, dankali da kwai shine matakar jin daɗi, ba wai dan ya bude baki da irin wannan ba, a'a dan ya sadaka. To irin wannan ne fa sahabbai suke yi. Saboda haka waɗanda suke da wannan zuciyar su ne Allah ya sanya aljud, kyauta a cikin zuciyarsu, domin dan kaɗan ɗin da yake da shi ya bayar. To saboda haka duk wanda zai aibata su kuwa sai makiyin Allah, makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ce istighfir lahum, kai musu istighfari, aw la tastaghfir lahum, ko kada kai musu istighfari, wato Allah ba zai musu istighfari ba. In tastaghfir lahum 70 marratan, idan ma kai musu istighfari sau marra 70, falan yaghfir Allah lahum, to Allah ba zai gafarta musu ba. Malamai suna da tafarki guda biyu akan wannan, wadansu sun ce 70 marratan dinnan yana nuni akan al-kathra ne, domin larabawa suna ce ma duk abin da yake da yawa 70, sau 70. Saboda haka babu mafhumi ga wannan adadin, amma zahirin hadisi ya nuna akwai mafhumi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da na san in na kara akan 70 Allah zai gafarta musu, da na kara. Wanda ya nuna akwai mafhumi ga wannan adadin, kaga ya nuna kwadayin sa ga Allah ya gafarta musu. Akan wannan ne lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rasu, sai ɗansa Abdullahi ya ce ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, ka bada rigarka a binne shi a ciki, la'alla Allah zai sauƙaƙa masa daga azaba, kuma in ya mutu ka tsaya kai masa sallah. Da ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire rigar ya bayar, aka lullube shi aka yi masa kafani da shi, sannan ya zo ya tsaya zai masa sallah. Sai Sayyidina Umar ya zo ya same shi ya ce ya Rasulullah, ba Allah ya hana ka ba? Ya ce ya Rasulullah, ba Allah ya hana ka ba? Shi ne fa yayi kaza, ya rinka tuna masa abin da yayi, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya ce ya Umar, Allah zabi ya bani, shi ne istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, to da Allah ya bani zabi, dan haka sai ya shige ya masa sallah. To a cikin yi masa sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai wadatar da shi komai ba, ba zai wadatar da shi komai ba, amma akwai hikima a cikin wannan. Shi ne ya dadada ma ɗansa, domin ɗansa mumini ne sadiki, ya dadada ma ɗansa, kuma mabiyansa ya dadada musu, domin kamar yanda aka ambata, duk da yake banga wannan riwaya, banga isnadin wannan riwayar ba, amma Ibn Hajar ya ambace shi a cikin Fathul Bari, haka zalika daga cikin malaman tafsiri akwai wanda ya ambace ta. Annabi sallallahu an ce wajen mutum 100 daga cikin mabiyan Abdullahi ibn Ubay daga cikin munafikai sun tuba daga munafunci wannan sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. Saboda haka wannan yana daga cikin masalih, ta daga cikin maslaha, ba maslaha tara ta yi da shi bane wanda abin ya faru a gare shi. Shi kam Allah ya ce in ma ya kara akan marra 70 ba zai masa gafara ba. Yace me nasa? Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi, wannan saboda wancan wato rashin gafarar da Allah ba zai musu ba, duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara Allah tare da cewa addu'arsa mustajaba ce, amma wannan saboda sun kafirta da Allah da manzansa. Wallahu la yahdi alqawm alfasiqin, Allah ko baya shiryar mutane waɗanda suke fasikai, masu fita daga da'a wato masu fita daga dukkan alkhairi masu fita daga imani sune wato almutamarridina fi kufrihim masu wato tamarrudi masu tsananin taurin kai a cikin kafircin su wannan a matsayin dalili ne ga hukuncin da ya gabata yace fa innal fa inna maghfira fa inna maghfiratal kafir tahsulu bil iqla'i anil kufr wato gafara ga kafiri idan ya bar kafirci wal irshadi ila al haqq ashirye da shi zuwa ga gaskiya wal munhamiku fi kufrihi la yaqla'u wa la yahtadi wanda ko ya riga ya kutsa ya dumulmi a cikin kafircin sa shi wannan baya ciruwa daga kafirci baya shiriya da shirye da zaka fitar da shi daga kafirci zuwa ga imani Allah ya kiyaye mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk